This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan sai a gyara zama saurarin labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan safiya da kuma cikin labaran duniya. Tare da ni Murtala Faruk Tanyin na. Shugaban Amurka Donald Trump ya zagaya wasu sassan jihar California da gobarar daji ta lalata, a yayin da ma'aikatan kashe gobara a yankin Los Angeles ke ci gaba da fuskantar harsunan wuta da dama a cikin yanayin iska da bushewar kasa. Trump ya dudduba ayyukan kokarin farfado da yankin daga cikin jirgin sama mai saukar ungulu a jiya Juma'a tare da bi ta saman yankin Palisades na Pacific, inda gobara ta kone jerin gidaje kurmo su zuwa toka. An sami nasarar dakile kashi 77 cikin 100 na harshen wutar Palisades, wadda ta kone kusan kadada 9,500 na kasa, a cewar sashen gandun daji da kariyar gobara na California. Trump ya soki lamirin shugabannin California kan tsare-tsaren samar da ruwa, wanda ya ce sun kara ta'azzara gobarar dajin ta baya-bayan nan. Ya faɗa kafin ziyarar tashi ta California cewa zai je ya duba gobarar, wadda za a iya kashewa idan da sun samar da isassun ruwa, amma kuma ba su bar ruwan ya gudana kamar yadda ya kamata ba. Gwamnan California Gavin Newsom ya yi watsi da ikirarin na shugaban kasar, kuma wasu 'yan majalisar dokokin jihar sun dora alhakin munin gobarar dajin kan dora aikin akan tsarin kananan hukumomi wanda ba tsara shi domin tunkarar irin wannan gobara ba. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta dakatar da sabon tsarin tallafin kudade na kusan dukkanin shirye-shiryen tallafi na Amurka a fadin duniya, inda ta keɓe wasu domin ba da damar ci gaba da shirye-shiryen jin kai na tallafin abinci da na soji ga Isra'ila da Masar. A aiki da odar ne a jiya Juma'a ta hanyar saƙon waya zuwa ofisoshin jakadancin Amurka a fadin duniya. Umarnin ya yi barazanar gaggauta dakatar da ayyukan tallafi na Amurka da dama na biliyoyin daloli a fadin duniya da ake tallafawa kiwon lafiya da ilimi da samar da ci gaba, horar da ayyukan yi da yaƙi da cin hanci da rashawa da taimakon tsaro da sauransu. Ma'aikatar harkokin wajen za ta gudanar da bita kan kowaɗanne ne daga cikin dubban ayyukan za a iya ci gaba da su. Umarnin ma'aikatar ya bayyana cewa hakan aiwatarwa ne na dokar shugaban ƙasa da shugaban Donald Trump ya rattabawa hannu a ranar Litinin. Labaran suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Ana tsarin kasar Uzbekistan za ta kara kaimin karfafa dangantaka da Amurka a cikin shekara mai zuwa, matsayin da ya yi fice a tsakanin 'yan kasar ta Uzbekistan, kamar yadda muryar Amurka ta gano a wata ziyarar aiki ta baya-bayan nan. Uzbekistan mai yawan jama'a miliyan 37, babbar abokiyar kawancin Washington a tsakiyar Asiya, ita ce ke da saman rabin al'ummar yankin baki daya da ya hada da kasashen Kazakhstan da Kyrgyzstan da Tajikistan da kuma Turkmenistan. Shardek Atikov, wani matashi dan kasar Uzbekistan da ke fatan yin karatun kimiyyar siyasa a Amurka, ya ce, "Na fahimci cewa Amurka ta fi son yin mu'amala da mu, amma muna son karin kulawar bangarorin biyu akalla a yanzu." Atikov yana sane da cewa ana hana yawancin 'yan uwansa 'yan kasar Uzbekistan bizar shiga Amurka, kuma an kori ɗaruruwansu tun daga shekara ta 2019 a matsayin bakin haure da basu da takardun izinin zama kasar. Halin da 'yan kasar kabilar Uyghur su 48 da ake tsare da su a kasar Thailand suke ciki ya janyo hankalin kasashen duniya, yayin da yajin cin abinci da suke yi na nuna rashin amincewa da yiwuwar komawa kasar China ya kai kwana 15, inda ma'aikatar harkokin wajen Amurka da jami'an Majalisar Dinkin Duniya da masu fafutuka suka bayyana damuwarsu. Roshan Abbas, babban daraktan fafutukar 'yan Uyghur kuma shugaban kwamitin zartarwa na Majalisar Uyghur ta Duniya, ya ce a bisa ka'idojin kare haƙƙin bil'adama na ƙasa da ƙasa, irin wannan dogon yajin cin abinci na buƙatar hukumomi su magance ƙorafe-ƙorafen da ake yi da tabbatar da jin daɗin waɗanda ake tsare da su. Wata mata ta kutsa da wata mota a cikin gungun masu zanga-zangar ƙin jinin gwamnati a babban birnin Sabia, inda ta raunata ɗaya daga cikinsu. a yayin da zanga-zangar da dalibai ke jagoranta ta yi sanadiyar rufe wuraren kasuwanci tare da janyo dubban mutane zuwa zanga-zangar a fadin kasar. Zanga-zangar ta jiya Juma'a ta faru ne a daidai ranar da shugaba Alexander Vučić ya gudanar da wani babban gangami a wani gari da ke tsakiyar kasar domin tunkarar zanga-zangar kin jinin gwamnati da ake ci gaba da yi. Masu zanga-zangar suna toshe tituna kullum a Sabia domin nuna adawa da mutuwar mutane 15 sakamakon rugujewar rumfar wata tashar jirgin kasa a cikin watan Nuwamba, wanda masu sulka suka kai alhakin kan zargin da hanci da rashawa da gwamnati.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin A Bari Ya Huce,
wanda wasu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani.
Alhamdulillah mun shigo wannan lokaci na gangara karshen mako lani lafiya.
To da yake mun shigo wannan da dan wani labari da mara dadin ji saboda wato wani jarabawa da ita Antuma Anti Grace Alheri na hatsarin da ta samu da mota, amma dai abin da sauki kwarai da gaske.
An gode Allah kan gaskiya, an gode Allah sai godiya.
Ana Amurka shine rantsar da
shugaban kasa Donald Trump ba kwarai da gaske.
malama wa wani abu da ya faru a wannan makon shine annanin sanyin da ake wato shatatawa wanda ya sama abinda ba sabon ba rantsar da shugaban kasa maimakon Aisha Asili yadda aka saba a harabar majalisar dokokin Amurka ta US Capitol ya tilasta tilas aka yi a ciki amma a cikin daki aka yi abinda ba sabon ba malama wannan kan da ke zo
eh kwarai inda aka ce koraban da ayi wannan ma irin wannan bikin rantsar da shugaban kasa a ci ba a waje kusan tun shekarar 1985 kaga shekaru 40
yayi malama
wannan sha'awa kuma da a iya cewa shi ma ya dauki hankalin sai bikin rantsar da shi sabon shugaban kasa Donald Trump yazo daidai da ranar da ake bikin tunawa da Martin Luther King sai aka rubuta da bukukuwa
to ban sani ba ta kaice malama Hawwa me ya ji hankalinki a wannan bikin rantsarwar da aka yi kasancewar na san wani ne karin farko da kika ga a rantsar da shugaban kasa wanda ke kuma baya ga ofishin ki ne aka gudanar da wannan aikin
wannan haka yake to kamar yadda aka sani idan abin da ya ji hankali musamman kuma kamar yadda kaman ka faɗa tunda wannan shirin a karin farko da zan ce na gani ra'ayil aini to shine yin wannan dai bikin rantsar da shugaban kasar da aka yi a yanayi irin na wannan sanyi dan gaskiya kan an yi madara sanyi zan iya cewa da yadda aka gudanar da wannan biki a cikin farfajiyar ɗakin taro na Capitol da ake kira Rotunda to abin da kuma jan hankali na gaskiya shine yadda duk da wannan tsananin sanyi amma mutane suka tsaya gashi daga mota ne ma biyu ya wuce suna kallon sa to gaskiya wannan abu sai ya dauki hankali ne na ga tsananin kishin kasa da san kasa a zakatan mutane a yayin da ake gudanar da al'amura irin waɗannan to wannan shi ma gaskiya ya dauki hankali na sosai
to malama Hawwa sai mu yi fatan cewa yanzu Amurka ta shigo gargashin sabon gwamnati ta shugaba Donald Trump wanda ya zo ne a karo na biyu to sai mai fatan Allah ya kawo wato nasarori kuma Allah ya sa wannan shine mafi alkhairi ga kasar Amurka da dukkan kasashen duniya baki daya
to amin suma amin da mu dake cikin ta Allah ya sa hakan ya zama mu ma alheri gare mu
wato ɗaya daga cikin masu sauraron mu a kowane lokaci kuma ɗan gwagwarmaya a Alhaji Basharu Altine da yawa ita a jihar Sokoto bisa ga daurin auren ƴaƴansa da za a yi a yau din nan wato Hafsa Basharu Altine da yawa ita da Fodiya Basharu Altine da yawa ita wanda za a yi shi in Allah ya yarda a masallacin Malam Ibrahim Akalawa wanda yake hannun riga da makarantar sakandaren Giginya a birnin Sokoto a jihar Sokoto Najeriya a yau Asabar dinnan 25 ga watan Janairu shekara ta 2025 da karfe 11 na safe tare da fatan Allah ya ba su zaman lafiya kuma Allah ya albarkaci wannan auren
to amin summa amin
haka kuma muna miƙa sakon taya murna zuwa ga iyalan marigayi Alhaji Sani Stoke da kuma marigayi Anaramma Ibrahim Sharata kuma bisa ga auren ƴaƴansu da za a yi Aisha Lawal Sanistos da kuma Honorable Ibrahim Sharada wato Hajiya Hawa Honorable Ibrahim Sharada zai abin nan zai angwance kenan Shaban Sharada kenan zai angwance Honorable
da kanshi zai angwance to
kace ah shine zai
angwance
Jihar Katsina Najeriya wanda aka fi sani da Jalatu wanda wakiliyar mu a Rukayya ba ta yi ta tattauna da shi kamar haka.
To wani irin waka kai wanda wato fito da kai
dan ya tsaka. To akwai wanda dai mutane suka fi sani ya kamata ma su ce ta bude wanda zan ce assalamu salamun jama'a da ke kasata. Ni ne Jibar Muhammad ya ta Jibar Jalatu. So mulkin mafarkin mulki wannan wakar.
Assalamu salamu jama'a da ke kasata. Ni ne Jibar Muhammad ya ta Jibar Jalatu. Ina cikin takaici cikin takaici na fanta barci. Ina cikin takaici sai dai mafarkin an bani mulki. Mulkin yana da daɗi. Mulkin yana da daɗi. Mulkin yana da daɗi.
Akwai da yake da suna kalubale da dama da ɗan adam da ke fuskanta musamman ma da kan zama mawaki to a cikin wannan harka ta waka wani irin kalubale ka ce fuskanta
eh abin da gaskiya ni a yanzu dai kalubalen da nake fuskanta shine wata kila wani ya gani yace o da ma haka nake ya kamata a ce ka fi haka saboda muna jin ka ce kai shugaban kaza ne kaza kaza yanzu kuma sai mu ganka a haka
zai kasance jin ka ya fi gani
waye so dan wannan kalubalen ina dan fuskantar shi amma na ka cire wannan kowanne kalubale makau ya biji saboda kallo ne da ake mana na ƴan wuta sai aka da aka mai da mu bakin wuta da su tashi kuma sai aka fito da mu daga cikin wutan da zai ba kai mu aljanna ba yanzu kin ga da sauki
akari
to
yanzu wani irin kira kake da shi ga wato ƴan uwanka matasa da su tashi na kansu a wannan yanayi da ake ciki
gaskiya ne gaskiya abinda na fi bukata kenan in ga mutum ya san inda ya dosa wanda gari na wayewa ya san ina zai je ba wai yana zaune bane wani ya wuce ka ai ina san yadin can bayan baka tanaji yadda zaka yi kasai yadin ba that is kowa ya tafi ya nema abinda zai yi insha Allah Allah zai lissafa mai daidai gwargwado haka ne
to a ƙarshe kuma wani waka zaka fille mana shirin
to ba ma fata kuma ba dadi in jibar lalatu bai koma kan mulki
to masu sauraro dai da alamar cewa ba mawakin mu na yau dai yana da farkan shi to waka da zai sai mun ji sunan shi a ciki
wannan tun din na da ne ba ne yanzu ba
haka ne
I do it here.
Hajiya Hawwa Kingi mawaki Jalatu da kuma irin gwagwarmayar da aka ja
da kuma aka shara
ina san farwa kotensa na ansuba Allah subhanahu wa ta'ala
duniya ba ta rago ba
gaskiya ne to muna godiya kware kuma muna fatan Malam Jalatu a sauka gida lafiya Malama Julie ta so mu daga mana hannu da haka tilas zamu ja birki a nan sai dai mako mai zuwa idan Allah ya kai mu zamu kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin
Hawwa Sharif
Murtala Faruk sanyin na ke muku fata alkhairi da kuma fatan za a yi karshen mako lafiya
Zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Leather's Creation da ta daidaita mana sauki da ba da umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ne lafiya